More music at houseofsongs.com.
My dogs, so black boy. Okay, nasa masu waka, nasa masu wake, nasa masu yin, hip hop kama sina beje, nasa masu off key, simple ko a raki, nasa masu satellites, abunda mamaki, nasa masu suna, duka muna tare, nasa masu chewa flows ina zasu kare. Karshenta ma studio zan koma na tare dan tsakani na da waka ba abinda zai samu ware. Never underrated my wits, always hustling my efforts. I'm doubling my level, I'm leveling. Kowa ka gani a inu wata rana ya bi, ka ba mutum kawai dai ka kama Allah. Idan ba haka ba zaka sha wahala, zaka dinga ganin abubuwa kala kala. Gyara kayan ka baya nufin sauke min rubber. Kuna ina fast, koyaushe na kan zo da saraba. Dropping back to back, sun ce na fiye jaraba. Me nema baya rushi, me kuɗi baya fushi. Ko na faɗi zana tashi, hustling kusa da muna da naji. My mama always tell me I should believe in myself. I should never depend on anyone, that I will be great. Keep away from bad friends, they will make your life bad. Some will make you smoke, some will make you steal. Some will teach you how to kill. They will tell you you the boss, put you into trouble. I will run and leave you, no one will be there, only mom and dad.
Aka ce duk wanda ka gani kai mishi kyautata zaton wato alheri. Bi Mary aboki ga Billy O, wato na san kun san Maddox, amma dai wato me za ku ce game da Maddox? Ya kanin mu ne, kuma dan uwan mu ne a harkar hip hop. So me za ku ce game da flow and the style?
You will start regretting your akai hakan ta faru. Lokacin da mama ta ce ka bari ka saka daru, gashi yanzu sannu a hankali laifukan ka sun karu. In sun ce ma bari bari, in sun ce ma zauna zauna, ba a wasa da iyaye. Burin su ka samu gata, burin su dai ka fi kowa, burin su dai ka fi kowa. So a zauna da iyaye lafiya, sun kafin su mutu a fara neman yafiya. Abinda ya wuce ya wuce, babu tun ai tariya. Hausa Fulani Igbo mu zauna babu wariya, mu zauna babu wariya.
Ya yi kokari sosai shi, dama dan adam dan tare yake bai cika goma ba kuma inda ya mu